المسجد أسد الرسول سيدي حبيبنا المبشرين
madalla maraba da wanda yake shine tsakiya abin nufi a cikin samuwa gaba daya kamar dukkan samuwa shi take dosa kamar yanda mamumai yawan su a bayan liman sai zama wannan limamin suke dosa to Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shine jagora kamar shine liman a cikin halitta ahlali maraba da shi ainihin shu ainihin bayyana wato wanda daga shi ne aka fara bayyana halitta aka fara bayyana a yanda ikon Allah subhanahu wataala shi a zahiri ahlal zalika rudu maraba da wannan wanda yake mai tsananin kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne tsananin kauna ne ga musulmi ne tsananin kauna ne ga mu'mini baya san abin da zai taba mu'mini manazili wanda yake ya sauka munazzali abin saukarwa halin da yake faɗi maraba da shi a matsayinsa na mafifici mufarrali abin fifitawa wasil wanda yake ya samu saduwa mai saduwa da Allah muwassilin sada duk wanda ya samu saduwa ga Allah duk wanda ya samu saduwa da Allah to ya samu saduwa da Allah ne ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakalin wanda yake cikakke kuma tuna tayin kulle yayin cika wa'ansu ma a cikin mutane duk wanda kaga ya samu cika ko wata irin nau'i ne na cika to daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam samu wannan cika ahlan bihi maraba da shi min majin a matsayinsa na mai girma mumajjadin abin girmamawa wa hamid mai yabo ga Allah Muhammad wanda ya fi kowa cancantar a ce an yabe shi a cikin baki ɗaya abin da Allah ya halitta wa wajid wanda yake samamme wa mujid mai samarwa kuma ga wasu muhawwali wanda aka ba shi damar tasarrufi a cikin sarautar Allah Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi damar tasarrufi a cikin sarautar Allah wannan ba abun mamaki bane in an duba daman hadisin Buhari wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yas'alani la uliyannahu wala yas'alani la uizannahu ahlali maraba da manzo sallallahu alaihi wasallam min abid a matsayinsa ne mai bauta ga Allah mujahidi ni yaki dan Allah wa hamid ka wa shahid wanda koyaushe a halaran Allah yake katil kulli abidin lillahi ni kashe ni ya kad duk wani mai musun gaskiya mahamayan jali duk san da ya bayyana duk san da ya bayyana to yana ya kad dukkan mai musu gaskiya Allah cewa abadan haqqa bi ma'ana jahadahu
na'am
yayi musun gaskiya ahlali maraba da manzo sallallahu alaihi wasallam iz ja'ana lokacin da yazo mana minna daga cikin kuwa in ba aka fi rasulun min anfusin in ba aka fi rasulun min idan imanana dan ya ije abinda yake damu mu min mu ulil daga duka wani lamari mai wuyar magani karsa ana da hakika ya muna na mana bar kulli shay mushkil bar manzo sallallahu alaihi wasallam yazo dan ya musar da duk wani abu mai rikitarwa daga gare mu ya rabbana ya ubangiji salli ala nuril ilahi kai salati muna roƙonka kai salati duk wanda yake shine haske na ubangiji al-mu'tala wanda yake abin daukakawa man hasal haqu ala wanda ubangiji wanda yake gaskiya yake dace shi bil mukalli da qur'ani wanda yake abin kyautatawa al-munazzali abin saukar ala ubangiji ya dauka ala ubangiji ya dauka اللهم صل على محمد
نعم
اللهم صل على
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم للحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ومجداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام